a cikin kowa da kunshi, sannan baya sufa, baya jin rarrashi, baya neman kofa. Zan shiga baka tare shi, dan ba shi da wata sufa, idanu ba su ganin shi, balle kai mai ihsani. So kenan sanadin labari na, so kenan sanadin labari na.
Yes, 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 yes.
Daddy,
sama ita samu lafiya.
Ba sai yi ba wannan, ba sai yi ba.
Yayi kuma me yake faruwa ne?
A ce yanzu Sumayya ta dawo, a ce sai a gari nake ji duk mutanen gari sai sun ji kafin ni na ji.
Iyayen Sumayya sun baka Sumayya.